أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قدياك الله سبحانه وتعالى دي قدر تاوانا حقوا أولنا رانا تألحميش يومنا شابي قواتنا شوال shekara ta 1441 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace da 4 ga wata na 6 miladiya ta 2020 yau da izinin allah zamu darasi na 16 a cikin littafin ahkamul janaiz wa bid'uha wallafa shehu malami muhammad nasiruddin al albani rahimahullahu ta'ala muna cikin magana akan abin da ya shahi alamomin da suke tabbatar da cewa lalle mutun yayi kyakkyawan cikawa da wasu alama ne zaka iya gane cewa wani yayi cikawa kyakkyawa a lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya azurta shi da furta kalmar la ilaha illallah ta zamanto ita ce karshen maganar shi kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata na daga cikin alamar kyakkyawan cikawa mutun ya mutu da jikin goshi bi ma'ana ya mutu ku zo ku ga goshin shi yayi jibi wannan yana cike daga cikin alamomi na cewa yayi kyakkyawan karshe to abubuwa ne masu tarin ya wanda mun ambace su a wannan waje wanda insha Allah ta'ala yau zamu dasa daga maganar malam da yake cewa bayan yayi ya kawo hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai aka zo aka wuce da wata jana'iza bi ma'ana da wata gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaji mutane suna yaban alheri ga wannan gawar sai yake cewa wajabat sannan aka zo aka wuce da wata gawa ta daban kuma manzon Allah yaji ana munan ambato akan wannan gawa nan ma manzon Allah yake cewa wajabat Umar Allah ƙara yarda a gare shi sai yake tambayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarin bayani akan haka an wuce da gawa ta fari an yi yaban kirki akan ta manzalla ka ce wajabat me ake nihi da haka manzalla yake cewa wajabat lahul janna aljanna ta wajaba akan wannan mutumin da aka yi ta yabo akan shi sannan kuma wata gawa ta zo an caccake ta an nuna cewa mutumin banza ne nan ma manzon Allah ya ce wajabat me ake nihi da wajabat wuta ta wajaba a gare shi to waɗannan mutanen shedun da mutane suke yi wa ɗan adam idan ya zamanto shaida ce aka yi tsakani da Allah aka ambaci halayen shi da kuka sani kuka yi kyakkyawan yabo a kai shi to wannan yabon shi ne abin lissahi har a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma saɓani shi sannan bayan shi malam ya ambata hadisin da yake magana akan cewa babu wani mutum musulmi wanda zai mutu a mutane guda 4 ko mutane guda 3 ko ko mutum guda 2 su yi yaban alheri akan shi face sai wannan mutumin ya samu rahmar Allah subhanahu wataala to akan waɗannan hadisan muka tsaya za mu tashi a yau malaike cewa i'lam anna majmu'a hadhihi alahadisi salas kasancewa waɗannan hadisan da aka ambata maka wanda suke magana akan cewa lalle dukkan mutumin da aka samu shaida aka yi shaida mai kyau akan shi rahmar Allah za ta wajaba akan shi ka sani cewa wannan ahadis din gaba daya yadullu ala anna hadhihi shahada la takhtassu bis sahaba yana nuni akan cewa fa wannan shaidan ba kawai takaitacce bane akan sahabbai su kadai ko a yau mutun ya mutu aka samu kyakkyawan yabo akan shi to ana kyautata mushi tsammahani a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma ko a yau mutun ya mutu aka yi ta caccaka aka rika wani ya mutu a ce kaf to Allah kiyaye to wannan abin shi ma iya da tasiri a wajen Allah to shine malai ke cewa waɗannan hadisan ba suna nuni bane akan cewa kawai sahabbai ne kadai a abu ne wanda yake har yau akwai shi in mutun ya mutu akai yaban kyakkyawa akan shi wannan abin zai zamanto mushi wani sababi ko kuma abin lissahi ne a wajen Allah subhanahu wataala malai ce bal hiya aidan liman ba'dahum min almu'minin waɗannan hadisan suna magana akan hatta da waɗanda suka biyo bayan sahabbai na daga cikin masu imani alladhina hum ala tariqatihim wanda suke kan hanyar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fil imani wal ilmi was sidqi a bangaren da ya shahi imani bangaren da ya shahi ilimi bangaren da ya shahi gaskiya idan aka samu mutumin kirki a yau ya mutu mutum guda biyu suka kyauta ta tsammahani a gare shi tsakaninsu da Allah kuma haka suka sani a gare shi to wannan abin sai ya zama tuwo wannan bawan sababi na samun rahmar Allah subhanahu wataala maliki cewa bihadha jazama al-hafiz ibn hajara fil fath falyuraji'u kalamahu man sha'a al-mazid min al-bayan maliki cewa haka wannan maganar da albani yayi yace irin tace al-imam ibn hajar a cikin littafin shi Allah shi su fathul bari shi ma irin maganar da yake nan malai sai duk wanda yake neman karin bayani to ya je ya nemi fathul bari sharhin sahihul bukhari da al-allama ibn hajar al-asqalani yayi zai yi karin bayani akan haka malai ce summa inna taqyid ash-shahadati bi arba'in fil hadith ath-thalith qayyadewa a hadisin da muka karanta a can karatu na baya an kayyade waɗanda za su yi shaidan nan ya zamanto mutane ne guda hudu malai yace az-zahiru annahu kana qabla hadisi umar qabla yace haƙiƙanin bayani hadisin da yazo na umar kenan ya nuna cewa a ba sai mutum hudu ba tunda hadisin yanda yake mazalla cewa mutum hudu umar yake cewa ya rasulullahi mutum uku ha sabe suka ce ya rasulullahi mutum uku ha mazalla yace ko mutum uku suka ce ko mutum biyu mazalla ce ko mutum biyu sai ya ce mutum ɗayan ne dai ba mu tambaye shi ba kenan wannan hadisin na Umar ya yana ya ƙarin bayani ne akan hadisin da ya magana akan mutum guda hudu malai ya ce fa fihi liktifa'u bi shahadati ithnain sai ya ce wa huwa al-mu'tamadu ko kuma wa huwa al-umdatu yake cewa kenan akwai takaituwa za a takaita akan koda mutum guda biyu ne wanda zahirin hadisin da ya gabata ya nuna haka nan sai ce wa huwal umdatu kuma wannan maganar na cewa mutum biyu wa suka maka kyakkyawan shaida to wannan abun abin lissahi ne a wajen Allah wannan maganar abun dogaro ne akan ta tunda hadisi ne shi ma ingantacce malai ce hadha wannan kenan wa amma qawlu ba'din nas amma fadar wasu daga cikin mutane aqiba salati aljanazati a lokacin da aka kare sallar gawa ana samu a wasu wurare ko da misali a ce mu wani abu ne wanda mu anan bin mu da shi la'alla akwai shi a cikin wasu wurare a cikin Aziya ko a cikin Europe ko na makamancin wannan amma galibi mu dai anan abinda malam zai ambata yanzu kusan dai banna tsammahanin akwai shi anan me maganar ita ce malike cewa ma tashhaduna fihi ishhadu lahu bil khair in aka kare ma mutun sallar gawa kawai sai limakin ya juyo sai ya ce ma tashhaduna fihi wani irin shaida kuke bada akan wannan mutumin ishhadu lahu bil khair ku bada shaida akan shi ta hanyar kyautatawa ta hanyar yaban shi fayujibunahu biqaulihim sai su mamun da suka ma wannan gawa sallah sai su amsawa wannan mutumin da yayi musu magana biqaulihim sai su ce ma wannan malam salihun aw min ahli al khair aw nahw dhalika sai su ce an yace me kuke fadi akan shi sai su ce salihun mutumin kirki ne waye ne ma'anar su haɗi wani daga cikin su ko liman din da ya ma gawa sallah ko da makamancin wannan a dan kwaɗayin mutane su yi yabo akan mutumin na dan ya samu rahmar Allah subhanahu wataala to shine malam zai tsokaci akan wannan abu malai ke cewa falaisa huwal murad bil hadisi qat'an yace wancan hadisin da yake magana akan yaban mutum kwata-kwata ba abinda hadisi yake nihi ba kenan akan shi saboda shi hadisi yana nihin kai ne tsakaninka da kanka har a cikin kokon zuciyarka ka yarda cewa wannan mutumin kirki ne sai kai yaban alheri a gare shi to wannan abin da shi Allah ke lissani amma ba a kawo a sa ku gaba a ce dole sai kun yabo akan shi ba haka ake nihi ba kenan shi ne abin da malaki faɗi anan laysa huwal murad bil hadisi qad'an yace mal yace bal huwa bid'atun qabihatun yace bari ma dai bid'a ce bi mana wani abu ne kirkirarre fararre kuma mai muni haka kawai asa ku gaba a ce dole sai kun yabo akan shi yace bid'a ce mai muni yace li annahu lam yakun min amali salafi saboda ba a samu a cikin ayyukan magabata haka ba tun daga zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a samu wani liman ya ma gawa sallah ba ya juyo ya ce wa mutane to ku yi yaban alheri akan shi ba samu ba sai ya ce wali anna allazina yashhaduna bidhalika la ya'rifuna almayyita fil ghalib yace kuma yana ma iya yiwa waɗanda suka yi wannan shaida cewa wanda mutumin ai mutumin kirki ne mallai yace yana yiwa basu ma san mutumin ba haƙiƙanin sani dan wannan kawai dai kana gani na ina ganinka kana gilmawa la'alla ban maka irin sanin da zan iya yin shaida akan ka ba yana busan ba ma mutumin da ya mutu kawai dan su zo sun yi sallah kuma sai su bige da maganar cewa ai mutumin kirki ne mutumin alheri ne da sauransu kaga wannan shaidar zir za ta iya shigowa cikin nan shi kuma Allah subhanahu wataala alimun ne bi kulli shay masani ne ga komai mallai ce bal qad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifuna istijabatan li ragabati talibi shahadati bil khair yace yana iya yiwa ma mutanen su rika bada shaida da sabanin haƙiƙanin abin da suka sani akan mutuma me yasa istijabatan li ragabati talibi shahadati bil khair dan dai su amsa wa wannan mutumin da yake ta ku yi yaban alheri akan shi dan su amsa mashi abin da yake so kenan sai su yi ta maganganun da ba ma haka nan bane ba shi a cikin zuciyar shi ya san wannan mutuma mutumin kirki bane ba amma aka zo aka sa su gaba sai ya rika bayyana cewa ai mutumin alheri ne mutumin arziki ne mutumin Allah ne da sauransu malike cewa zannan minhum anna zalika yanfa'ul mayyita wai tsammahani da zato da shi wanda yake nema ayi yaban da waɗanda suka yi yaban suke yi suna tsammahanin cewa wai wannan yaban da suka yi zai yi amfani a wajen Allah za a yi wajen Allah ne kalla za a yi wajen Allah ba mala yace wa jahalan minhum kuma jahilci ne wanda ya fito daga wajen su bi anna shahadatan nafi'ata innama hiya allati tuwafiqu alwaqi'a fi nafsi almashhud lahu yace sani cewa lalle shaidan da za ta ma mutun anhwani ita ce irin shaidar da take daidai da abin da ya faru a cikin rayuwar mutum ba kawai ba irin yanzu haka anan ma ana irin wannan kara ai an san mutumin da ba mutumin arziki bane ba amma kawai kowa fama yake dole sai ya bashi kariya sai ya kare shi ka san abin nan ba haka nan bane kai shiru ka ja bakin ka iyali kenan kar mutun ya hudu abin nan ba haka nan ba saboda shaidan da za ta yi amfani ita ce shaidan da allati tuwafiqul waqi'a wanda take daidai da abin da yake faruwa da gaske fi nafsi almashhud lahu akan mutumin da aka mai shaidan nan in kuka ce mutumin arziki ne mutumin arziki ne Allah ya gusani to shine malaika ta kama ya dullu ala zalika qawluhu fil hadith al awwal inna lillahi malaikatan tantiqu ala alsinati bani adama bima fil mar'i min al khair wa sharr yake ta yi ai hadisin da ya gabata a baya ya bayyana mana cewa inna lillahi malaika manzala yake ta lalle Allah ya dora wasu mala'iku wanda wannan mala'ikun nan tantiqu ala alsinati bani adama suna furuci a saman halshen ɗiyan adam bima fil mar'i min alkhairi wa sharr tare da abin da yake kan wanda ya mutu nan ko na alheri ko na sharri Allah ya sakkara wasu mala'iku su suke bayani akai sai ka ji mutanen ƙwarai kai suna ta yabo to wannan yabon da suke mala'ikun da Allah ya dora ne suke wannan yabon akan halshen su waɗannan bayan Allah sannan kuma haka in mutumin da yake ba mutumin kirki bane shi ma in ya mutu shi ma Allah ya sakkara wasu mala'iku akan halshen wasu ɗiyan adam za su yi ta bayani akan cewa kai wani dai kawai hidde yin da hali bada da ka yi kenan ba wani abin da za a zo a ce bari amma wani kara ko kuma a bari mu yi yabo akan shi ko da abin ba haka nan bane ba wajibi ne wanda duka yana maka nuni akan cewa mutum ya gyara aikin shi ka gyara aikin ka kama kanka gata ka ba kanka kariya ba wanda zai iya maka wannan gata in ba kai akan kanka ba wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yara wa anna sa'yahu sawfa yara zai ga abin da ya kai ya kawo ya tsururu tamma kanshi inna alheri ne duk mutumin da yake ho mutumin arziki ne Allah yake zubo son shi a ban kasa kawai haka Allah sai kimsa maka son shi
ko magana ɗaya bai taba hada ka da shi ba amma daga ya girma ya gina burge ka sai ka ji kana son shi idan mutum arziki ne kai shi mutum arziki ne Allah yana shela a sama cewa ina son wani dan wani Allah zai kira malaika jibril ya fadi mishi kai ma ka so wannan mutum namiji ko mace malaika jibril ya so wannan bawa sannan kuma malaika jibril ya shelanta wa ɗan cikin sammai guda bakwai din nan gaba daya cewa Allah yana son wani dan wani ko wacce yar wani kuma ku so shi ko kuma kuma ku so ta sannan kuma Allah yayi zubo son ka a ban kasa duk wani mutum arziki zai cewa ina kaunar ka su kuma matsiyatan za su ji an sun ganka kamar su kama da wuta to da haka kenan kaga dan adam shine zai makan shi gatan wannan ta hanyar aikata ayyuka managarta ayyuka lahiyayyu wanda Allah ya yarda da su wanda wannan shi zai tabbatar wa dan adam da samun daraja da kima a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma bayan ka mutu an bace ka an bato mai kyau akhrajahu ahmad wa ibn hibban wal hakim وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث ابي هريره wannan magana na takhrijin hadisin kenan da malan yayi sai alwafatu inda alkusuf alwafatu inda alkusuf bimaana wani ne ya rasu kuma sai akai kicibus din rana tayi kusufi bimaana ta shiga cikin duhu askenta ya dishi ko kuma aka samu dishewan hasken wata me alakan wannan abu da mutuwar wane da wane idan ka ce alkusuf kisfewar kaskon rana hasken shi ya dishe wannan iya alakantuwa kai tsaye da kalb da abin da ya shahi rana alkusuf idan ka ce kuma alkhusuf da kha'un shi kuma iya da alaka da wata dishewan hasken wata kamar da Bahaushe yake cewa rana ta kama wata duk da cewa kuskure ne a addinance kuskure ne a faɗi wannan maganar sai dai a ce hasken wata ya dishi saboda rana tana da hanyarta da take tafiya a saman shi shi ma wata iya da hanyar shi da yake tafiya a saman shi kuma Allah ambata a cikin suratu yasin la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamara wala al-laylu sabiqun nahar sai cewa kullun fi falakin yasbahun kowanne ɗaya daga cikin su yana saman falakin da hanyar da Allah ya dora shi a sama yake kaiwa yake komowa to da ka alwafatu inda alkusufi malike cewa wa idza tafaqa wafatu ahadin ma'an kisafi shamsi aw alqamari fala yadullu azalika ala shay'in wa i'tiqadu annahu yadullu ala azamati almutawaffa min khurafat aljahiliyyati allati abtalaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma ma tabnuhu ibrahim alayhi salam malike wa idza tafaqa idan akai dace wafatu ahadin mutuwar wani ma'an kisafi shamsi wa awil qamari tare da dishewan hasken rana ko kuma dishewan hasken wata malaci to wannan abu ha fala yadullu zalika ala shay wannan abu baya nuni akan komi wa i'tiqadu annahu yadullu ala azamati almutawaffa mutun ya kudurta cewa ka yau an yi rishin babban mutun a dalilin haka hasken rana ya dishe ko kuma a dalilin haka hasken wata ya dishe malace min khurafatil jahiliya wannan iya daga cikin kwashe-kwashe na jahiliya allati abtalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lalata wannan tunani ya lalata wannan kuduri bana babu shi a cikin musulunci yawma ma tabnuhu ibrahim alaihi salam lokacin da dan shi ya rasu ibrahim alaihi salam wan kasafati shamsu dan manzon Allah ya rasu kuma sai akai kicibus akai dace da rana ita ma haskenta ya dishe ina mutane suka dauke cewa ai a dalilin mutuwan dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne rana haskenta ya dishe fa khataban nasa sai manzon Allah yayi wa mutane khutba wa hamada Allah wa athna alaihi yayi godiya ga Allah yayi yabo ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in zai fara khutba haka yake إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونشين يبو دجنجنا الله سبحانه وتعالى ثم قال سنما ذلك أما بعد بأن يقال يبو دجنجنا الله سيتش أيها الناس يا كمتاني إن أهل الجاهلية كانوا يقولون يا كسن تش متاني جاهلية سنا فدا سنا كارا و تشوا إن الشمس والقمر ويدرانا دوتا لا يخسفان إلا لموت عظيم suna cewa ai ba sa kisifewa ba hasken su bayya dishewa sai a dalilin mutuwar wani mutum mai girma bazalla ce wannan ɗan jahila suna faɗin haka amma a musulunce me yake hakikanin abin yace inna wa innahuma ayatan min ayatillah ku sani cewa da rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah mai girma da buwaya dan haka la yanhasifani limauti ahadin wala li hayatihi ba sa dishewa hasken su bai dishewa a dalilin mutuwar wani ko kuma rayuwar wani a ce ai wani tauraruwa ya fado alaman cewa an aihi wani waliyi ba haka nan bane ba wannan kwashe kwashe ne irin na jahiliya wanda har a yau akwai burbudin shi a cikin musulunci wasu da suke so su nuna wa al'umma cewa su ɗan ajin tabarkalla ne da haka manzalla ya rushe wannan abin abu ne wanda tun a jahiliya akwai shi la yanhasifani limauti ahadin wala li hayatihi sai manzalla yake cewa walakin me yasa ake yin kisfewa bi mana hasken rana yake dishewa ko kuma wata hasken shi dishe me yasa ake haka walakin yukhawifu Allah bihi ibadahu kusani cewa Allah ne yake tsoratar da bayin shi daga kaga an yi wannan kisfewar rana ko wata to Allah ne yake jan kunnan bayin shi yake musu gargadi fa idza ra'aytum shay'an min zalika manzala ce in kun ga wani abu na daga cikin kisfewan ko rana ko wata fafza'u ila zikrihi wa du'a'ihi wa istighfarihi kuturu ku zabura zuwa ga ambaton Allah zuwa ga roƙon Allah zuwa ga neman gafara a wajen Allah wannan kuma ya sabawa wata al'ada da ake anan ku yara su dauki ganguna suna kadawa suna wayyo Allah mun tuba wayyo Allah mun tuba jahiliya ce abinda ake yi shine a gaggauta bude masallatayya ladani yace as-salatu jami'a mutane su zo wannan lafazin kawai zai faɗi idan ya faɗi wannan lafazin mutane sun san cewa kenan akwai ana buƙatar su a masallaci suna zauwa kawai a fara sallah ai ta roƙon Allah ai ta istighfari ai ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan manzala yake cewa ku je zuwa ga zikrihi ambaton Allah wa du'a'ihi da roƙon shi wa istighfarihi da neman gafaran shi wa ila sadaqati yin sadaka wal ataqati sannan kuma da entar da bayi was salati da yin sallah fil masajid a cikin masallatayya hatta tankashif har sai wannan duhun da ya kama yake tare da rana ko yake tare da wata hasayya ya kurani malike cewa kenan kaga anan wannan ya lalata maka bi mana ya wargaje maka wani tunani daga cikin tunanin jahiliya cewa rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah hasken su bayya dishewa a dalilin rayuwar wani ko mutuwar wani in kuka ganshi to alama ce akan cewa lalle Allah yana gargadan ku akan ku kuma zuwa ga Allah kaga wace kuma zuwa ga Allah ya shiga kide-kide wani ba ruwan shi ma wallahi da yawa daga cikin muna ga cewa idan rana haskenta ya dishe wata hasken shi ya dishe kamar wani abu ne wanda yake na ɗabi'a kawai na cir ne bi ma'ana ɗabi'a ce yanayi ne kawai ya kama kuma zai saka saboda bakka iya ma fahimta in ba ka ɗaga kanka ka gani ba ko kuma a makamancin wannan kawai hada-hada ake ana cuwa-cuwa wanda kuma zalla haka ya ambata mana cewa kiyama haka za ta tashi wani ya ɗaga wata salula yana ciniki wani ya ɗaga wata riga yana wannan nawa yana aka rage mun mana wani yana faman sayan gida wani yana faman sayan mota wani yana faman kulla mashi aure ana cikin haka kawai la ta'atikum illa baghta ko ka fahimta su ko kuma irin misali alhamishi haka washe gari ba juma'a bane ba to kiyama za ta tsaya a ranar juma'a bi mana rana za ta fito daga yamma a ranar juma'a da haka duk wata halitta Allah da ka sani a ban ƙasa a yanzu tana cikin firgici hankalinta bayya komowa jikinta sai ta ga gobe da safe in banda ɗan adam da aljanna dodo uban rikici ba ruwan shi kawai yana ga kawai lahiya launi kawai wuce zamu to da haka ayoyi ne na Allah suna kisifewa a dalilin gargadi ga bayi cewa su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala malike cewa hadha siyaqu mutalaffazun min jumlati ahadithin suqtuha fi kitabin li fi salati al-kusuf malike wannan hadisin da ya kawo anan yake cewa jumloli ne daban-daban a cikin hadisi daban-daban ya hada su a waje guda. Yace amma akwai littafin shi da ya rubuta mai suna Salatul Kusuf, sallar kisifewar rana da wata. Manzo Malik yake cewa hadisin yana hadisan duka suna can wancan wurin. Yace takallamtu fihi ala quruqiha wa alfaziha, nazo da hadisan gaba dayan su daga hanyoyin da suka zo da lafuzan da suka zo da shi, thumma jama'tu fi akhirih khulasatuha, sannan a ƙarshen littafin na ambata takaitaccen bayani akan hadisan gaba daya fi siyaqin wahidin, a cikin wani tsari guda daya. Malai ce kuma takaitaccen bayanin wannan ya wadatar. Sai ce kuma wa julluhu fi sahihaini was sunan, mafi yawancin hadisan duka suna cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da sunan na abi daud da imam tirmidhi da sauransu. To bayan wannan gaba da malam ya kammala, sai gaba ta gaba, gaba ta goma shine ghaslul mayyit, ya ake wanke gawa, wanda kuma wajibi ne dukkan mutum musulmi namiji ko mace, kowa ya karanta ya san yadda ake yi, ya san ya ake wanke gawa, saboda abu ne baka san a yanayin da zai iya samun ka ba, ko komai na iya faruwa a cikin rayuwar nan. Da haka mutumin ku ya rasu misali da dare kuna iya wanke shi, a wanke shi a mai komai da komai yadda ya kamata, sahiya tana binne shi zai. Amma idan ya zamanto gidan ba wanda ya san da ake wankan gawa, kenan antum muqarrin akan dole a je a nemo wani daga waje da zai wanke shi. Idan kuma gawa ta da irin nata sirrin, kamar yadda zamu ji hadisi anan gaban da su suke bayyana mana haka. To shine malai yake ce anan magana ne akan ya ake wanke gawa. Malai ce fa idza matal mayyit wajaba ala ta'ifatin minan nasi an yubadiru ila ghaslihi. Malai yake ce idan mutun ya mutu, idan mutun ya mutu ya wajaba akan wasu kaso daga cikin mutane akan su gaggauta zuwa yi mishi wanka. Yace ammal mubadaratu faqad sabaqa daliluha fil fasl ath-thalith tahta al-mas'alati as-sabi'ah 10 a safaha ta 13. Malik ya ce wa magana akan abin da ya shahi gaggauta zuwa wanke shi da kaza, wannan bayani akan ya riga ya gabata a baya daga a cikin abubuwan da suke wajibi akan mutanen da suke tsaye wani mutun ya rasu. Sai yake cewa amma wujubul ghusli fali amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi fi ghairi ma hadith, yace amma yiwa wajibcin yiwa mutumin da ya mutu wanka wannan iya nan a cikin umurni da dama waɗanda manzon Allah ya bada a cikin hadisai da daban-daban. Sai malam zai kawo maka hadisan qauluhu sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin wani hadisi, yake cewa fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu, akan wannan mutumin da dabbar shi taguwar shi ta yaddo shi, yana raƙumin shi ya yaddo shi, da ya yaddo shi kuma sai ya sa mishi gwiwa shi raƙumin, ya sa mutumin gwiwa ƙarshe dai mutumin ya mutu. Sai manzon Allah yake cewa sahabbai ighsiluhu bima'in wa sidrin, ku wanke shi. Kaga umurni ne akan yiwa wanda ya rasu mi wanka, bima'in da ruwa, wa sidrin da ganyen magarya. Ganyen magarya yana tsaya kan bacin kamar sabuli, kenan kamar sabulin da za a sa ya wanke ya hudda dattin da yake jikin shi. مالك وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها في الصفحة الثانية عشر إلى الثالثة عشر. يتكلم بياني أكن ون حديث النمو تمن دا دب شتير دوش شما يارغ ياغ بات أبايا أبجتا قوم شاب يزو أتشاؤكو. سي حديث نبيو قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها فدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكن يشي زينب الله قارن رأى قريتا لوكة نترسو. Mazala yake cewa waɗanda suke kula da wanke ta, ighsilnaha thalasan aw khamsan aw sab'an aw akthara min zalika, ku wanke ta so biyar ko so bakwai ko sama da haka ma, kenan ya danganta da waɗanda suke tsaye akan abun, in sun ga cancanta sama da haka ma kenan suna iya yi, amma dai ana son mara a cikin wankewa. Kamar za mu ji kaga salasan akwai mara ko khamsan shi ma akwai mara, sab'an shi ma akwai mara. Yace alhadisu wa ya'ti bi tamamihi wa takhrijihi fi almas'alati taliya, malace wannan hadisi kuma zan kara kawo shi akan mas'ala ta gaba wanda za ta zo anan gaba, hadisin gaba ɗayan shi sannan kuma da bayyana hanyoyin hadisin inda yazo da ingancin shi sai ke cewa yura'a fi ghaslihi al-umuru taliya iya da kyau a kiyaye wasu abubuwa wajen wanke mutumin da ya mutu abu na farko awwalan ghasluhu thalathan fa akthar ala ma yara alqa'imuna ala ghaslihi a wanke shi so uku ko sama da haka nan kenan za a bar abun zuwa ga alqa'imuna ala ghaslihi wanda su ne tsayayyu akan wanke shi in sun ga bukatan a mai sama ta uku su mushi biyar in sun ga bukatan sama da haka su mushi bakwai in sun ga bukatan sama da haka su mushi nawa tara in sun ga bukatan sama da haka su mushi 11 kenan ya danganta da wanda suke wanke shi al'amari yana hannunsu tunda manzon Allah ya ce ku wanke ta ko su uku ko su biyar ko su bakwai in ra'aytun zalika kamar da hadisin zai zo a nan gaba abu na biyu an takuna al-ghasalatu witran kenan wannan wanke wanda za a ba mamacin nan ya zamanto akwai mara a cikin wanke kamar da muka ambata yanzu salisan abu na uku shi sun yake cewa an yuqrana ma'a ba'dha sidrun a cikin waɗannan ruwan wankewan misali an mushi wanke na fari an mushi wanke na biyu a hada tare da ruwan wankewan nan bi ba'dha sidrun wani abu na ganyen magarya tunda ganyen magarya yana da kunwa idan ya murzu da kyau iya da kunwa malaka ta au ma yaqumu maqamahu min at-tanzif kal ashnani was-sabun ko kuma abinda zai iya tsayawa kambacin ganyen magaryan kal ashnan kaman wannan abinda ake sabulin ruwa sabuli na ruwa ha aiwa sabulin ruwa to shi kuma ashnan asalin shi sunan wani icce ne wanda yake bayar da kamar iccen tokan shi in aka yi amfani da tokar iccen sai ta tsaya a kambacin kamar sabuli kamar misali da ake hada ta sabulin toka ko rabu kamar tona kenan da alayta hal toka ne amma kuma karshe aka mishi wani hadawa yana bada yana zaba kamar sabuli yana bada kunha mal yace was sabun ko kuma a sa ma sabuli maimakon a sa ganyen magaryan abu na hudu rabi'an an yukhlaqa ma akhir ghaslatin minha shay'un min at-tayyib wankewa da za a mishi na karshe in uku ne za a mishi na uku in bakwai za a mishi na bakwai din in tara za a mishi na tara in na 11 za a mishi na 11 kenan wankewan na karshe a sanya wani kaso na turare sai ce wal kafuru aula amma ka samu turaren kafur shi yahi aka samu turaren kafur shi yahi khamisan abu na biyar yake cewa naqdu dhafairi wa ghasluha jayyidan a warware kitson macen da take da kitso kenan a warware kitsonta sannan kuma wa ghasluha jayyidan a wanke wannan kan nata da kyau sadisan abu na shidda tasrihu sha'rihi idan misali namiji ne iya da gashi mai yawa gashin manzon Allah yana kai har gadan bayan shi iya da gashi mai yawa kenan shi ma gashin nan nashi za a wanke shi yanda zai yi warawara tasrihu sha'r sannan sabi'an abu na bakwai ja'aluhu thalatha dhafa'ira lil mar'ati wa ilqa'uha khalfaha idan mace ce za a mata tukku guda uku mana za a mata kamu guda uku kenan gashin za a kasa shi kashi uku sai a kame shi idan aka kame shi kuma wa ilqa'uhu wa khalfaha sai a jehwa gashin bayanta abu na takwas albad'u bimayaminihi wa mawadi'il wudu'i minhu duk idan za a wanke wata gaba to a fara wanke bangaren dama shine mayamin ma'ana min al-yamin sannan kuma wa mawadi'il wudu'i da guraben alwalla tafin hannayen shi guda biyu fuskan shi misali zira'in hannun shi su za a fara wanke su kan yi su sai a wanke sauran gangan jikin tasi'an wanka shi sun hu gaba ta tara malaka ta an yatawalla ghaslal dhakari ar-rijal wal unsal ila an-nisa'u illa mastusniya kama ya'ti bayanu ya kamata maza su jibinci wanke maza mata su jibinci wanke mata malaka illa mastusniya in banda abinda aka togace kama ya'ti bayanu kamar da bayanin shi zai zo anan gaba to waɗannan ababen da malamin ya ambata anan sai yake cewa dalilu ala hadhihi al-umur hadith ummu atiya radiyallahu anha annaha qalat hadith ummu atiya Allah ƙara yarda gare take cewa dakhala alaina an-nabi dakhala alaina an-nabi sallallahu alaihi wa sallama manzala sallallahu alaihi wa sallam ya shigo wajenmu wa nahnu naghsilu ibnatahu zainaba tace muna wanke diyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tace zainab ta rasu suna wanke ta fa qala sai manzala yake cewa ighsilnaha thalasan ku wanke ta su uku aw khamsan ko su biyar aw sab'an ko su bakwai aw aksara min zalika ko sama da haka ma sai yake cewa in ra'aytunna zalika in kun ga dacewa haka ne kenan ko su uku ko su biyar ko su bakwai ko su tara ko su kaza in kun ga dacewa haka ne manzala yake cewa bima'in wa sidrin ku wanke ta da ruwa sannan kuma da ganyen magariya qalat qultu a ummu adiya take cewa nace witran kenan wankewan da za a yi mara ne za a riƙa yamu akin Allah qala na'am manzala ce mata eh kenan uku ko bakwai ko kaza kenan mara ne za a yi sannan yake cewa waj'alna fil akhira fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur sannan kuma a ruwa na ƙarshe wankewa na ƙarshe ku sanya kafur ko wani kaso daga cikin turaren al-kafur mazala ke cewa fa iza faraghtunna fa'azinnani idan kuka kare abinda kuke na wanke wannan fa'azinnani ku kirayo ni yana ku muni magana falamma faragna umu wadiya take cewa lokacin da muka kare azannahu sai muka kirayo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa alqa ilaina haqwahu sai mazalla ya ɗauki da ake kira shi da suna kamar mayahin shi da yake ɗar matsatso sai mazalla sai ya meƙa musu wannan fa'alqa ilaina sai ya bamu wannan mayahin nashi fa qala sai mazalla yake cewa ash'irna ha iyyahu kuma ta likafani ku sa ta a cikin wannan shi sumhu wannan mayahin iyyahu ta'ni izarahu yana nihin izare shi izari kuma daga cikin nau'in kayansu a wancan lokaci kamar zane ne mutum zai kulla irin yadda kasa ana aikin hajji wannan zanen da ake kullawa to ko a yau a cikin kabilun duniya ai ko wanda haka ɗabi'ansu yake su ba wanda suke saba haka wannan zane su suke darma kuma haka ne ɗabi'ansu to wannan abin da ake darmawa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu yace su mata likafani da shi qalat sai ummu adiya take cewa wa mashaqnaha thalathata qurunin sai muka sarce kanta muka mata tukku guda uku muka mata kaho guda uku wa fi riwayatin aw ta riwaya kuma yake cewa naqadahunna thumma ghasalahunna suka warware kitsan kenan suka warware kitsan da yake kanta sannan baka suka wanke shi kuma sai take cewa fa daffarna sha'raha thalathata athlathin qarnaiha wa nasiyatiha yake take cewa bayan mun sarce kan mun sunce kitsan mun sarce shi mun wanke shi take cewa sai muka mata tukku guda uku salasata aslasin sai take cewa qarnaiha a ina suka mata wannan tukkun guda uku tace a wajen kahonta guda biyu kenan wannan bangaren da wannan bangaren inda kawai yake fitowa sai tace wa nasiyatuha kuma da gaban kanta kenan kokowa kanta kenan dai anan gaba ɗaya a nan ɗaya a wannan ɓangaren kenan ka suka mata kenan kanzu a raba uku aka raba uku kenan sai a ɗauki wannan ɓangaren haka sai a ƙulle shi a nan wannan ɓangaren shi ma haka sai a ƙulle shi a nan shi ma wannan ɓangaren haka sai a ƙulle shi a nan in yaso sai a haɗa su gaba ɗaya sai a wurga a bayanta idan ya zama to gashinta da yawa ne in kuma ɗan kaɗan ne kenan a bar shi a yanda yake wa alqainaha khalfa take cewa ummu adiya take cewa sai muka jefa wannan gashin nata a bayanta qalat wa qala lana ibda'na bimayaminha wa mawadi'il wudu'i minha manzala yake ce musu a lokacin da suka zo wanke ta ku fara daga wuraren da gaban da sune damanta sannan ba haka nan kuma da guraben alwala ka duba yanda malai an bato wadannan abubuwan guda tara sannan kuma duka wannan hadisi in ka bibiye shi a hankali zaka samu wadannan abubuwan guda tara gaba daya a cikin su malai ce akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu dawud wa an-nasa'i wa tirmidhi wa ibn majah وابن جارود واحمد وقال الترمذي امام الترمذي يكي تشا wannan hadisi hadisi ne hasanun sahih wal amalu ala hadha inda ahli al ilmi kuma sannan wannan hadisi akan haka ma'abuta ilimi gaba daya tun daga lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke tahiyya akai har yau wa riwayatu thaniya lil bukhari wan nasa'i wa ziyada al ula li muslim wa thaniya lahu wal bukhari wa yakita wal bukhari wa abi daud wan nasa'i wa thalitha lin nasa'i wal shaykhaini ma'anahu wal rabi'a lil bukhari wa abi daud ala ayi hal hanyan da bi kharaja hadisin ne kina hanyoyin da hadisan suka zo sannan kuma riwayat ne daban-daban ya hada a waje guda yan sai yake fadi maka cewa gaba kaza a wuri kaza take gaba kaza a wuri kaza gaba kaza a wuri kaza wanda wannan shine amana na ilimi baka zo ka fadi magana kawai ka kama gaban ka kai gaba da sai a bangaren da shi bahasi da ake yi misali a baka wani reshen shi akan wani abu sai ka zo ka ambato maganganu amma ka fadi bargana ka dauko su wannan yana sa bahasin ka tashi daga aiki gaba da watsa mata takardunka malika ta abu na goma a bayan wancan abubun gura tare kenan abu na goman su an yuqsala bi khirqatin aw nahwiha lokacin da ka zo wanki gawa to kai kokari ka samu khirqa khirqa shine tsumma bi mana wani tsumma ka samu ko kuma gan da za a sa a zamanance kenan ka sashi a hannunka yake cewa aw nahwiha ko kuma wani makamancin tsumman ko wani kelle ka samu ko kuma ka samu ganin ka sa a hannunka yake cewa tahta satir li jismihi ya zamanto kuma wannan wankewan da za a yi ya zamanto akwai wani abin da ya sitirce al'auran mutumin da ya rasu imana ba za ka yi ka koranye shi gaba ɗayan shi ba a za ka samu wani kyalle ka ruha mushi an yi so wankewan kuma za ka wanke ne tahta satir ƙarƙashin wannan kyallen kenan sai ka cuɗa duk inda ya kamata ka cuɗa ko kuma ya zamanto hannunka yana saman kyallen kana zuba ruwa kana murzawa malika ta ba'da tajridihi kenan bayan ya zamanto an tufa an hudda mashi tuhahin shi gaba daya kenan za a hudda mashi kayan shi gaba daya amma kuma za a sa wani kyalle a rihi al'auran shi kenan haka za a wanke shi min thiyabihi kulliha fa innahu kadhalika kana al'amalu ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallama kama yufiduhu hadithu aisha radiyallahu anha malaci akan haka aikin yake tun daga lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yau kamar yadda hadisin Aisha zai mana bayani akan haka hadisin Aisha ga abin da yake cewa lamma aradu ghasla an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalu Aisha take cewa lokacin da aka so wanke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu qalu sai waɗanda suke kula da wanke shi sai Aliyu da sauransu suka ce wallahi ma nadiri wallahi ba mu sani ba anujarridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana zamu koranye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana mu hudda shi tuhahin shi kamar da muke hudda tuhahin sauran gawawakin mu am naghsiluhu wa alaihi thiyabu ko kuma zamu wanke shi ne tare da shi da tuhahin shi amma zamu wanke shi haka nan tace falam mukhtalafu masu wankin suka samu sabani suna ga cewa koranye wasu suna ga cewa bai kamata ba suna cikin wannan halin kawai me faru alqallahu alaihim an-nawma sai Allah ya zuba musu barci gaba ɗayan su wanda suke wajen kai tsaye Allah ya sanya musu barci gaba ɗayan su hatta ma minhum rajulun illa wa zaqnuhu fi sadrihi babu ɗaya a cikin su face zaqnuhu hanakin habashi yana saman kirjin shi kenan kowa haka kenan alama ta suna ta barci barci ya kama kowa kenan kowa haira kan sharir suna ya kai har nan habashi tana taba kirjin shi tace suna cikin wannan hali summa kallamuhum mukallimun min nahiyatil bait sai wani mai magana ya musu magana a gehen gidan la yadruna man huwa busuma wani ne amma kowa ya ji magana mi suka ji anighsilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu ku wanke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tare da shi da tuhahin shi kar wanda ya hudda mashi tuhahin shi fa qamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ghasaluhu sai suka tashi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka wanke shi wa alaihi qamisuhu tare da shi akwai kayan shi a jikin shi me suke yi yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamis suna zuba ruwan a saman tuhahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka zuba wannan ruwa wa yadlukunahu bil qamisi sai su rika cuda kina murzawa suna murza saman tuhahin nashi haka suka wanke shi duna aidihim kenan ba kai kai sai suka sa hannun suka taba manzalla ba kenan saman wannan tuwahi ne suke wankewa kuma a wannan tuwahi ma kuma da wani tsin mahallo anan ma a hannun su wa kanat aisha taqulu aisha Allah karin ra gare take cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'u law istaqbaltu min amri tace inda na ankara akan al'amari na mastadbartu da ban juya baya ba da ban mance ba take cewa ma ghasalahu illa nisa'u da ba wanda za su wanke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in ba matan shi ba to wannan wurin fi haddi zatihi da take cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu ai abinda ake nihi take cewa law alimtu awwalan ma alimtu akhiran inda na tuno ba an kare wanke manzo Allah sai ta tuno shi take cewa inda na tuno abinda na tuno lokacin da aka kare wanke manzo Allah sai da kare wanke sai ta tuno kuma me ta tuno ta tuno maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma take cewa yake cewa nan a cikin sharhin wa zahara li awwalan ma zahara li akhiran ma ghasalahu illa nisa'u tace inda abun nan da na tuna yanzu bayan an kare wanke shi da kahin a wanke shi na tuna tace da ba wanda zai wanke shi in ba matan shi ba sai malaka ta anan wa ka anna aisha tafakkarat fil amri ba'da an ba'da mudhihi mana ta tuno akan wani al'amari bayan al'amari ya riga ya wuce meye ta tuno ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم تاتنا فدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده yake cewa ma darraki ai ba zai cutar da ke ya ki Aisha ba law mitti qabli inda kin mutu kahin ni wani abu ba zai cutar da ke da komai ba isko ta tana bala'in ciwon kai take ga cewa kamar lokacin ta anya ko bai ba sai manzo Allah ya ce yo me matsala ki aje hankalinki in dai kika mutu kahin ni a riba yake inda ke mutu kahinni qabli mazalla ke cha fa ghassaltuki wa kaffantuki ni zan miki wanka kuma ni zan sanya miki likafani summa sallaitu alayki kuma ni zan miki salla wa dafantuki kuma ni zan binne ki me asara ki a ciki babu wannan riwaya ce ta imam ibnu majah da imam ahmad al imam shaukani yake cewa a gargashin haka yace a cikin wannan hadisin akwai bayani a fi jawazi ghasl ahad az-zawjayn lil akhar walakinahu la yadullu ala adam jawazi ghasl al-jins li jinsihi ma'a wujud az-zawja yace wannan hadisi yana mana magana akan cewa wadanda suka tai akan halaccin cewa miji ai a can baya mun karanta cewa namiji ya wanke namiji mace ta wanke mace sai mallaye yace amma in banda abinda aka togace to daga cikin abin da aka togace yau namiji zai iya wanke matar shi mata za ta iya wanke mijinta kamar yadda dalilin zai zo anan gaba kenan al'ayti hal wannan shine ma'anan law istaqbaltu min amri inda na tuno al'amarin nan nawa mastadbartu da ban ki ban mana ma kasalahu illa nisa'u da ba wanda zai wanke mazalla in ba matan shi ba malaka ta akhrajahu abu daud wa ibn jarud في المنتقى والحاكم وصححه على شرط مسلم والبيهقي والطيالسي على اي حال لحديثن ديكي انغانتشي هر ان ديكي تشوا منه قول عائشه في اخره لو استقبلت من امري ما استدبرت الى اخر الحديث وانا شيني ابو نغوما كينان باب ليه اذا aka zo wanke mutumin da yake za a wanke gawa kenan dole a nemi wani abu a sa ko gan ko kuma a samu wani tsumma ya zama to da shine zai aiki ana taba gangan jikin mutumin da ya mutu sannan kuma ga irin abin da Aisha radiyallahu anha ta ambata mana a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu abu na 11 hadi ashar mallaye ce wa yustasna mimma zukira za a yi togaciya akan abin da aka ambata a baya rabi'an a gaba ta hudu abin da aka hudi a gaba na hudu shine cewa idan mutun ya mutu za a wanke shi kuma za a sanya mishi me turare go to anan sai aka togace in banda mutumin da yake cikin al-muhrim mutumin da yake cikin ihramu aikin haji mutun ya ta aikin haji Allah ya kadarta mishi mutuwa ya mutu to shi ho anan babu zance a samu shi turare fa innahu la yajuzu tatayyibuhu baya halatta a sanya mishi tatayyibahu bima'ana a sanya mishi turare li qawlihi fil hadith fil hadith alladhi sabaqat al ishara ilayhi qariban dalili akan haka kuma hadisin da malam ya ambace shi anan baya kadan hadisi yake cewa la tuhannituhu idan mutum ya mutu yana cikin hali na aikin haji bima'ana ya cikin hirami na aikin haji kenan la tuhannituhu kar ku sanya mishi turare idan ka ce shusmullah at-tahannut huna wani nau'i ne na turare da yake hana gangan jikin mutum ya lalace da wuri kenan wazalla ce kar a samu shi irin wannan turaren a wata riwaya kuma yake cewa la tuqayyibuhu kar ku sanya mishi turare fa innahu yub'ath yawmal qiyamati mulabbiyan za a tayar da shi gobe kiyama yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda hazwa karshe mutumin da ya mutu a wajen aikin haji yana cikin ihrami haka zai tashi gobe kiyama sannan malai yake cewa athani ashar abu na 12 wayustathna minhu wayustathna aidan mimma warada yake ta fi tasi'an sannan kuma za a togace a cikin abubuwan da aka ambata a cikin gaba ta tara aka ce namiji ya wanke namiji mace ta wanke mace ko yace za a togace azzaujani ma'aurata guda biyu fa innahu yajuzu li kullin minhuma an yatawalla ghasl al-akhar babu laihi kowanne daga cikin biyun nan zai iya jibinta lamarin wanke dan uwan shi mace za ta iya wanke mijinta shismuhu miji zai iya wanke matar shi malace iz la dalila saboda babu wani dalilin da yamna'u minhu wanda zai hana haka yace wal aslu al-jawaz asali shine halacci akan haka malace kuma ma wala siyama barantana ma wa huwa muayyadun bi hadithaini wannan magana tana da goyon bayan hadisai guda biyu tare goyon bayan hadisai guda biyu hadisi na fari ko kuma daga lokacin ya riga ya kare muna yi tsayawa ne insha Allah kenan insha Allah sai mu tashi hadisan da malam zai kawo cikin goyon bayan abin da ya ambata na cewa babu laihi miji zai iya wanke matar shi haka mata za ta iya wanke mijinta ba tsorata zaki ba daga lokacin da ya mutu ya zamanto a gidan ma ba zaki yarda a bar shi kwana ba sai dai a kai shi ta inda ake ajiya aje shi zuwa rasahi duk da cewa la'alla an san ba zai wani abu ba zai iya faruwa ba amma dai saboda irin yanda muke mu'amalantar mutumin da ya mutu muna ga kaman wani abu ne wanda wani kayan tsoro ne kuna makamancin wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah